إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمين قبل كراتين دميكي أولا للتايم البركة فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. Yau muna shidda ga watan Zulhijja, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 444, wanda ya daidai da 25 ko da 6 wata na 6 miladiya, na da 2023. Yau za mu tashi insha Allah a kan babi na 12, باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. بايان من كرانتي بابي ونديكي بايان ونشيني باب من الشرك النذر لغير الله. كنا يوزا متاشكا ونن بابي ونديكي بيان نادغ نوئي نشركا نيمن كنجيا بعد الله مدوكا كيبا اتشكين ابند ونبا وندزي يكاري كدغشي kanemiya aga zama ya kange kada shi, to wannan nau'i ne na shirka. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babun min ash-shirki al-isti'azatu li ghayrillah. Muduba shahina 182. Qala babun min ash-shirki, babi na daga nau'i na shirka neman agaji, neman kangiya da wannan Allah madaukaki. Al-isti'azatu al-iltija'u wal-i'tisam. Isti'aza kinnan ana nihinta al-iltija'u shine karkata, wal-i'tisamu da dogaro. Walihadha yusamma al-musta'azu bihi, dalilan haka aka sanyawa wanda ake neman kangiya da shi take mu'adhan abun kangiya, wa malja'an da malaba. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه او يهلكه الى ربه وملكه. كمان منيمن كانجيا da Allah tabbat ya tsere daga abin da zai cutar da shi ko ya halakar da shi, ya zuwa ga ubangijin shi kuma mamallake shi, wanda ya mallake shi. Wa'tasama bihi wastajara, ya nemi dogaro da Allah madaukaki kuma ya nemi makwabtaka da Allah madaukaki. Waltaja'a ilayhi, ya karkata zuwa ga Allah. Wa hadha tamthilun, mala yace kuma wannan misali ne, kamantawa ne. Wa illa, in ba haka ba, fama yaqumu bil qalbi, duk abin da yake tsayawa da zuciya, min al-iltija'i ila Allah, na karkata da dogaro zuwa ga Allah, wal i'tisamu bihi, da dai dogaro ya zuwa ga Allah, da Allah. Walittirah baina yadi rabb, kuma da zubewa a gaban Allah madaukaki. Waliftiqaru ilayhi, da talautuwa ya zuwa ga Allah madaukaki. Watadhallulu lah, da kaskantar da kai ga Allah madaukaki. Amrun, al'amari ne, la tuhitu bihi al'ibara, to al'amari ne wanda wani magana ba za ta iya kewaye shi ba, ta kewayo shi, ta game shi. Qala ibn al-qayyim rahimahullah, ibn al-qayyim wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi, yace haka imam ibn al-qayyim ya faɗi. Wa qala ibn al-kathir, imam ibn al-kathir yake cewa al-isti'azatu, neman kangiya, hiya lil-iltija'u ila Allah, shine karkata ya zuwa ga Allah madaukaki. walittisaqu bi janabihi, da danharuwa ko likuwa da kangiya ta Allah madaukaki min sharri kulli dhi shar, daga sharrun dukkan ma'abucin shar. Wal'iyadhu yakunu lidaf'i shar, kuma neman kangiya tana kasancewa ne da ingije ko ture abin da ya zamanto sharri ne, ko kare abin da ya zamanto sharri ne. Wal'iyadhu li talabil khair, kuma liyazikin nan ana yin shi ne ga neman alkhairi. Mun gane ko? Abu ne lafuzza ne wanda suke kama da juna. Iyazu da liyaz, al-iyazu shine neman karewa daga sharri, al-liyazu kuma shine neman samun alkhairi. Haka magana Ibn Kathir rahimahullah ta kare anan. Qultu, malam yace, wa hiya min al-ibadat allati amara Allahu ta'ala ibadahu biha, wannan isti'aza neman kangiya na daga nau'i na ibadodi wadda Allah madaukake umarni da ita, kama qala ta'ala, kama yanda Allah madaukake yake cewa, wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazgun fasta'idh billah innahu huwas sami'ul alim, a lokacin da shaitan zai sanya ma arai ya sanya ma waswasi, naka dauki fansa ga wanda ya munana ma da munanna, fasta'id billah, to a wannan lokaci ka nemi taimako da agaji na Allah madaukaki. Innahu huwas sami'ul alim, lalle Allah madaukaki shine mai ji al-alim, masani da abinda bayi suke fadi ko suke aikatawa ko abinda zukatan suka kumsa. Wa amsalu zalika fil qur'ani kathir, mala yace kwatamcin wannan ayoyi a cikin alqur'ani suna da yawa. Ka kaulihi, kamar fada Allah madaukaki da yace, qul a'udhu bi rabbil falaq, kace ina neman kangiya da tsare daga ubangijin falaq, shine wanda yake tsaga kwaya ko kuma haske, kullowa haske. Wa qul a'udhu bi rabbin nas, kuma da kace ina neman tsare daga ubangijin mutane, ina neman tsari da ubangijin mutane, min sharri ma khalaqa, daga sharrin abin da ya halitta. Bama kana ibadatu lillahi fasarfuhu li ghairi la shirk, kina duk abin da ya zamanto ibada, ibada ce ga Allah madaukaki, to karkatar da akalan shi ya zuwa wani Allah madaukaki, wannan shine ake cewa shirka. Faman sarafa shay'an min hadhihi al-ibadati li ghairi Allah faqad ja'alahu lillahi sharikan fi ibadati, dukkan wanda ya karkata wani abu daga wannan ibadodi, nau'i na ibadodi ga wani Allah madaukaki, to tabbat ya sanya wannan abu abokin tarayya ne da Allah madaukaki a cikin ibadar shi. Wa naza'a rabba fi ilahiyatihi, kuma yayi jayayya da ubangiji a cikin allantakar shi. Kama anna man salla lillahi wa salla li ghairi Allah yakunu abidan li ghairi Allah, kama wanda ya sawa Allah madaukaki sallah kuma yi wa wani Allah sallah, to tabbata ya kasance mai bauta ga wani Allah ne. Wala farq, babu bambanci da wancan da wannan. Kama sayati taqriruhu qariban insha Allah, kama yadda zai zo tabbatar da wannan a nan kusa in Allah madaukaki ya so ya yarda. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى wanda wallahi littahin nan wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi yake cewa fada Allah madaukaki da yace wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jin fazaduhum rahaqa, ya kasance kana rijalun min al-insi, akwai wasu mutane mazaje daga cikin mutane, ya'uduna bi rijalin min al-jin, suna neman kangiya da kariya da wasu mazaje daga aljannu, fazaduhum rahaqa, wannan abu sai dada musu girman kai da jiji da kai. Anan malan yayi ta'liqi, qala fi qurratul uyun, qala abu ja'far bin jarir rahimahullah, abu ja'far bin jarir at-tabari wanda rahma Allah ta kara, muhammad at-tabari wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi, fi tafsirihi, cikin tafsirin shi, hadhihi al-aya, an ibn Abbas sai fadi game da wannan aya yace daga Abdullahi dan Abbas wa anda rahma yarda Allah ta kara tabbata gare su qala kana rijalun min al-insi yabitu ahaduhum bil wadi fil jahiliyyati fayqul akwai wasu daga cikin mazaje daga mutane zai kwana zai kwanta a cikin wani kwari a lokacin jahiliya fayqul zai ce a'udhu bi azizi hadha al-wadi ina neman kangiya da babban wannan mai wuri wannan kwari fazadahum zalika ithman wannan sai dada musu zunubi wa qala ba'dhum was shashin suka ce fazadal insanul jin bisti'azatihim bi azizihim jara'atun alayhi jara'atan alayhi wasdadu bidhalika ithman was suka ce ana nihin fazadal insu aljinna sai mutane suka dadawa aljannu bisti'azatihim da neman kangiyo wannan tasu bi azizihim da babban wannan nasu jara'atan alayhi suka sanya musu wani karkashi da huce gona da iri wasdadu bidhalika ithman sai duk suka dada da wannan zunubi wa qala mujahid imam mujahid yace fazdadul kufara tughyana fazdadul kufara tughyana sai suka dadawa kafirai shishigi da girman kai wa qala bin zaid ibn zaid yace wazadahumul jinnu khawfan sai aljannu suka dadawa mutane tsoro malan cikin sharhin wannan aya qala bin kathir yace muhammad bin kathir rahimahullah ya wadi a cikin tafsirin shi ai kunna nara anna lana fadlan ala al-insan za su yi ka cewa aljannu za su yi ka cewa ai mu muna ganin muna da wata falala da fifiko abu sa mutane li'annahum kanu ya'uduna bina domin sun kasance suna neman kangiya da mu ai idza nazalu wadiyan idan suka shida suka sabka a wani kwari aw makanan ko wani wuri muwahishan wuri wanda yake da kawaici akwai tsoro a ciki kama kana ta'adatul arab fi jahiliyatiha kuma inda ya kasance wannan na daga cikin al'adar larabawa a cikin jahiliyarta gabanin zuwa musulunci ya'uduna bi'azimi zalika al-makani min al-jani an yusibahum shay'un bisu sun kasance suna neman kangiya da babban wannan wuri na aljannu wanda zai kare su daga wani mummuna abu wadhalika anna ar-rajula min al-arab wannan kuma ya kasance wani mutum daga laraba kana idza amsa biwadin idan ya mareta a wani kwari kafrin wanda ya zamanto babu wata malaba ko hako haka wa khafa ala nafsihi yaji tsoron karan kanshi kan wani abu ya same shi qala a'udhu bi sayyidi hadha al-wadi zai ce ina neman kangiya da shugaban wannan wuri min sufaha'i qaumihi daga wawayen mutanen shi wa yuridu kabirul jin iyanihim babban aljannu qala mujahid imamu mujahid yace kanu idza habatu wadiyan sun kasance lokacin jahiliya idan sun sabka a wani kwari yaquluna na'udhu bi azimi hadha alwadi muna neman kangiya daga babban wannan wuri fazaduhum rahaqa da wannan nema da suka yi na neman kangiya da su sai suka dada musu girman kai da jiji da kai qala zadul kufara tughyana sai suka dada wa kafirai girman kai rawahu abdu bin hamid rawaito wannan hadisi wa ibn al-munzir da ibn munzir wa qala ibn kathir muhammad ibn kathir rahimahullah yace lamma ra'at al-jinn anna al-insa ya'uduna bihim min khawfihim minhum lokacin da aljannu suka ga mutun na neman kangiya da su dalilin tsoron da suke musu zadahum rahaqa sai wannan ya dada musu girman kai ai khawfan ya dada musu tsoro wa irhaban da tsorotarsa wa dhu'ran da dai samun damuwa da firgita hatta yabqau ashaddu minhum makhafatan hasu kasance su wanzu sun yi kowanne jin tsoro wa aktharu ta'awudan bihim kuma su yi yawan neman kangiya da su kama qala suddi kama yanda imam suddi yace kana ar-rajulu yakhruju bi ahlihi mutu ya kasance iya huta da iyallan shi fa ya'ti al-arda yazu wajen wata kasa fa yanzilaha ya sabka wannan wuri fa yaqulu yace a'udhu bi sayyidi hadha alwadi min aljin, ina neman kangiya daga shugaban wannan wuri da aljannu, an yadurra fihi aw mali, kai ya cutar da a game da kai wata cuta ta same shi a karan kanshi, wa mali aw mali da dukiyata, aw waladi ko dana, aw mashiyati ko dabbata. Qala sai ce fa idza aadha bihim, idan ya nemi kangiya da su, min dunillahi da kuma bayan Allah madaukaki, rahaqatuhum aljin al'adha inda zalik, sai zamanto girman kai ya gamu da aljannu da cutar su game da wa'annan inda zalika a wannan lokaci. Wa zakara an ibn abi hatim bi sanadin ila ikrima nahwa zalik, kuma ya ambata da sanadi daga ibn abi hatim da sanadi zuwa ikrima kwatamcin wannan magana, anan maganan malam taqari. Wa kad ajma' al ulama ala annahu la yujuz al isti'azata bi ghayri Allah, malamai gaba daya na musulunci sun hada kan abusa rishin halaccin mutun ya nemi kangiya da wani sharri ba da Allah madaukaki ba. Qala mulla bin qari al hanafi, imamu mulla ali al qari afwan al hanafi yace la tajuzu al isti'azatu bil jin, bi halatta ba mutun ya nemi kangiya daga wani sharri da aljannu, faqad dhamma Allahu al kafirin ala zalik, Allah ya zargi kafirai akan wannan muguwar tabi'a. Wa zakara al-ayata, ya ambaci wannan aya, wa qala ta'ala, sai Allah madaukaki yace wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'sharal jinni qad istakthartum min al-ins wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta' ba'duna bi ba'd wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim. Allah madaukaki na cewa wa yawma yahshuruhum jami'a, ranar da zai tattara su gaba daya da kafirai da wanda aka bautawa da masu kangiya ba da Allah ba da mutane da aljannu, ce ya ma'ashar aljin, ya ku taron aljannu, kad istakthartum min al-ins, kun yawaita daga a mutane, kun samu girma daga mutane. Wa qala awliya'uhum, waliyansu mujibantan al'amarinsu, min al-insi daga mutane za su ce rabbana ya ubangijinmu, istamta' ba'duna bi ba'd, shashanmu sun yi amfani da shashi, kowa ya biya buƙatar kowa, mu mun nemi kangiya daga aljannu, su kuma aljannu sun samu girman kai da jiji da kai da mu. Wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana, kuma mun kai ƙarshen ajali ko lokacin da ka kaddara mana na rayuwa, mun kai ƙarshen shi. Qala an-naru mathwaakum, Allah madaukaki sai ce to ku tabbata wuta ita ce makomanku mazaunin, khalidina fiha kuna madawwama a cikinta, illa ma sha Allah sai lokaci sai abinda Allah madaukaki ya so, inna rabbaka hakimun alim, lalle ubangijinka hakimun mai kyawun hukunci ne a cikin abin da ya shar'anta ya halitta, alimun masani ne da abin da bayan shi suke aikatawa ko suke fadi. Qala fastamta al-insiyyu bil jinniyyi, mutun yayi amfani da aljani, fi qada'i hawa'ijihi absabiyan buƙatun shi, domin wanda ya nemi taimakon agajin aljani ya kawo mai kuɗi ko ya sawa wani cuta ko abin da ya kama da haka, ko ya sato dukiyar wani ko ya cutar da wani, wa ikhbaruhu bi shay'in min al-ghaybiyat, ya bashi labarin wani abin da ya faku gashi na abin da ya zamanto gaibi ne wanda ya sato daga wahayi. Wastamta al-jinniyu, shi kuma aljani shi ma yayi amfani ya ji dadi, bil insiyyi da mutum, ta'zimuhu lokacin da ya girmama mishi iyahu, lokacin da ya girmama shi, wasta'azatuhu bi da neman kangiyar wannan da ya nema da shi, wa khudu'ihi la da kaskantar da kai da yawa aljani, intaha mulakhasan, haka wannan magana ta ƙari a takaice. Qala al-musannif, sai wanda ya wallaha wannan littafi wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi, ce wa fihi, a cikin shi ne, anna kauna shay'i yahsulu bihi manfa'atun zamimatun la yadullu ala annahu laysa min ash-shirk. Kasancewar wani abu ana samun wani amfani dunawiya, amfani na duniya, la yadullu ala annahu laysa min ash-shirk, bayyano ne akan cewa wannan abu ba shirka bane. Mun gane ko? Lalla mutum iya tahiya wajen boka ya mai wani saddabaru wanda shirka ne, kuma ambun wannan da ikon Allah ya same shi, ya kaddara, ya ce muradin shi ya biya, bukatun shi su biya, wannan bayyano ne kan cewa ba shirka bane ba. Gane ko? Na ga kan mu shiga wani dogon karatu, lokaci kuma ya dan matso. Abinda muka hore daidai, Allah madaukake ya ba mu lada. Abinda muka yi kuskure akan shi, Allah madaukake ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.